Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
It's Mr. Vic's music.
Mun alheri jama'a gani dauke da labari yesu shi ya tana da muni shi yake bidani kowace cikin lamari a rayuwar ta Allah na sa gaba shi yake bidani wasu sun ce ba so yi da ni gaba da ya fa sun rena ni sai ubangiji ya ce mun dana ka huta share hawayenka ka daina kuka daga yanzu zaka zama dan gata mamaki share hawayenki bar kuka Allah fa ya san damuwanki dan uwa ka share hawayenka bar kuka Allah zai baka aiki baba ka bar damuwa Allah ya san komai zai maka abu mamaki Yesu zai share hawayenka Yesu zai share hawayenka Yesu zai share hawayena Yesu zai share hawayenka
DopeJam.com.